ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangar da ba kalji marar ilimi abun rainawa
masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam a cikin shirin namu na yau za ku ji halin da ake ciki wajen inganta ilimin primary a jihar Jigawa da kuma Najeriya baki daya
za ku shigo da wani sabon tsari sai a ciki za a yi abin da ake cewa universal basic education commission
haka kuma za ku ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta bada umarnin soke takardar shaidan digiri na dalibai wanda suka kammala karatun jami'a 21,684 a jami'o'i da ke jamhuriyar Benin da kuma kasar Togo da kuma hakan zai haifar
yawanci za a yi gyara yana da kyau a auna a ga kuma abin da gyaran zai kara haifarwa kar a yi abin da ake cewa gyaran gaggan auna
ba da tangarda ba kalji marar ilimi abun rainawa
a makon nan da ya gabata ne dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta bada umarnin soke takardun shaidar digiri na wasu dalibai fiye da 21,000 da suka kammala karatun jami'o'insu ko suka halarci jami'o'i a jamhuriyar Benin da kuma Togo gwamnatin tarayya dai ta bayyana takardun shaidan a matsayin najibu domin kuwa hukumomi ba su amince da irin waɗannan jami'o'i da 'yan Najeriya ke halarta a kasashen na Togo da jamhuriyar Benin ba sanarwar da gwamnatin ta fitar dai ta bayyana cewa tun daga shekara ta 2017 duk wani wanda ya halarci irin waɗannan jami'o'i musamman ma dai waɗanda ake koyarwa da harshen Turanci to tamkar dai bai halarci jami'o'in ba ne don haka ta umarci ma'aikatu na gwamnatin tarayya da na jihohi da kuma masu zaman kansu ko da sun ɗauki irin waɗannan ɗalibai aiki to su hanzarta sallamansu daga aiki domin kuwa takardun shaidan nasu na jabi ne ko me wannan yake nufi kenan ga irin waɗannan ɗalibai tambayar kenan da newa Dr. Bashir Yankuzo malami a jami'ar kimiyya da fasaha da ke garin Minna ta jihar Naija
Assalamu alaikum wa rahmatullah wato hakika shi certificate ko takardar shaida wacce take ta bogi ba ta gaskiya ba IB ne kware da gaske a cikin tsari ko kuma system ko wani na farko dai mutumin da bai kware ba ba certificate din ya kware ba kuma shiga yana aikin da mai irin wannan certificate din yake yi kaga yana da hadari misali ka dauki likita wanda ba a tabbatar cewa ya kware akan harkar likitan ba a zo kuma a sashi aiki saboda ya mika takarda cewa yana da wannan wato kwarewa din kaga yana da hadari irin abubuwan da zai yi to shi yasa takardu na bogi wanda suke shaida na kammala makaranta suke da hadari kware da gaske a cikin al'umma to amma abin da ya kamata kullun a lura shi ne ya aka yi sakaci aka kyale irin waɗannan takardu na bogi suke suka zo ma har mutun ya samu har ya samu aiki har ya ci gaba da aiki da sauransu kuma za a kalli wato yawanci za a yi gyara yana da kyau a auna a ga kuma abin da gyaran zai kara haifarwa kar a yi abin da ake cewa gyaran gaggan auna kar a je a ballo wani abin kuma yanzu muna kukan rashin aiki muna kukan rashin abin nan da sauransu to Allah waɗanda za a raba su da wannan aikin kuma su sake zama matsala a cikin al'umma dan haka ni in tunani shawara ta ne misali yana da kyau a tattaro su baki ɗayan su waɗanda suke da wannan in zai yi kenan a tara su wuri guda a sake shirya musu wani kwarewa abin da zai iya tabbatar da shin sun samu kwarewar ko ko samu ba kamar yanda su waɗanda suke aiki a yanzu haka wasu suna bukatun wannan dan haka gane waɗanda ba su da wannan cancanta shikenan kaga wannan yana da kyakkyawan dalili a cire su a inda suke in kuma aka ga suna da kwarewa sai a san wanda za a yi akalla accommodating din abin da suke ciki ni abin da yasa na faɗi wannan kuma halin da kasar nan take ciki gaskiya muna yanayi ne karewar mutane a cikin abin da ake taimaka wajen labor market ba aiki ba sana'a din nan wato musiba ce kwarai da gaske musiba ce kwarai kamar yanda ba da karfi akan abin da ya shafi takardar shaida shi ma haka yake matsala ne dan haka wannan mataki na minister na education gaskiya ne mataki ne mai kyau kwarai da gaske a binciko waɗanda suke yawo da takardu na bogi kuma suke samun aiki suke yi to amma duk da haka kuma a bincike ya kamata a yi ga matasan mu waɗanda suke fitowa ba aiki din nan babu sana'a suna ta yawo a haka dan Allah suna da kwalin bogin ko ba su da shi labarin da nake samu ma akan ce yanzu haka in ka kalli waɗanda suke zuwa nan kasa suna aiki irin su in China misali ka gansu a filin construction companies waɗansu za ka duba certificate din su ba wannan certificate bane mai kwari amma dai akwai kwarewa za a iya yin aikin sai ga suna yi saboda haka in za a samu wanda za su kware a karkatar da aikin su zuwa ga wani abu to ina ganin zai fi kyau waɗanda kuma dama suna aikin ne sai suka je suka nemo irin wannan na boge kaga sai a jawo su baya a cire wannan in akwai wani hukunci ma a hukunta
duk kokarin jin ta bakin wasu dalibai da suka halarci irin waɗannan makarantu kawo yanzu ya citira idan mun samu za ku ji ta bakin su a shirin mu na gaba yanzu kuma sai jihar Jigawa inda commissioner ilimi a matakin farko na jihar Dr. Lawale Nusa Danzumo ya shida wakilin mu Mahmud Ibrahim Kwari halin da shirin ilimi a matakin farko na ƙasa ya samar wajen ci gaban ilimi a jihohin Najeriya musamman ma da na arewacin ƙasar
rubuce abin da ya bangare ilimi shine aka canza tsarin ilimin da muke magana da National Primary Education Commission wanda lokacin da muna da makarantu na primary da secondary school ne sai kuma ka tafi college ko ka je kai diploma ko ka je kai NC ko kuma ka je university ko jami'a inda dai ka samu da aka shigo da wannan sabon tsari sai aka ce za a yi abin da ake cewa Universal Basic Education Commission kaga abin da sai aka ce universal yanzu gaba ɗayan duniya ne aka dauke wannan matakin amma matakin da ake da shi aika ga National Commission National Primary Education Commission kaga na Najeriya ne kawai kadai wannan amma da aka zo kuma Universal to sai zama duk duniya aka ce a aiwatar da irin wannan tsarin na Universal Basic Education Commission saboda a 2003 shine majalisar ƙasa ta wani lokaci ta yi doka bayan an kamata kudi daga gwamnatin tarayya ta tabbatar da kafa hukumar da ake cewa UBEC state zulmi ke da ta Universal Basic Education Commission kuma a jihohi aka ce a je a yi doka a kafa abin da ake kira SUBEC State Universal Basic Education Commission to alhamdulillah wannan shekara ta 2003 a Jigawa aka kafa wannan hukuma lokacin ina commissioner na ma'aikatar ilimi matakin farko kamar yadda nake shi a yanzu to muka kafa wannan hukumar SUBEC na zama commissioner a ma'aikatar to alhamdulillah tun daga lokacin nan aka tafi har zuwa yau amma kudurin da yasa aka kafa wannan abu shine ana son a tabbatar da cewa an inganta hanyoyin biyo yara ilimi kowace ƙasa a kowace ƙarya kuma a Najeriya a kowace jiha a kowace kuma a kowanne irin mataki shine ana son abin da ake cewa wato access ɗaya daga cikin kudurin guda hudu kenan da aka kafa abin da ake kira millennium development goals wato kudurin cimma burin ƙasashe da inganta su a cikin wannan karni na shekara a 2020 to saboda da aka yi wannan ɗaya kenan shine a tabbatar sai an bayar access to kowane yaro ko daga ina yake ko ɗan gidan wani ne shi ko a wace al'umma yake ko a wace al'umma yake a tabbatar da cewa an ba shi ilimi na makaranta na zamani na biyu shine a tabbatar da cewa an samu daidaito kan ƴaƴa mata da ƴaƴa maza an ba su dama sun je makaranta sun yi karatu sun dau darasi an ba su ilimi
kamar da yadda za a iya ba ƴaƴa maza
ba ƴaƴa mata shine aka ce ƴaƴa kuci na uku shine akwai abin da ya shafi quality tabbatar da cikin da ingancin ilimin kansa ta hanyar irin matakan da ya kamata gwamnati ta dauka
to masu sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daji aya a madadin bakin namu da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Yuli Leather Gresham naku baban yar Jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon
tangar da ba kan ji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin mushinku jama'a kiranmu nake bisa dajewa.